أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا قال جدد غدير مقال لما دكتين سلكي wanda ya kage halittar mu raya mu kuma har ya kawo mu wannan safiya ta Laraba mai albarka wanda ta dace da biyar ga watan Jumadal Al-Akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1447 ci gaba da karatu kamar da muka fara satin da ya gabata cikin kan Allah satin da ya gabata an yi tambihi dan waiwaye dangane da shi karan kansa littafi din tushensa ji menene abinda malamai suka yi magana a kayin tauhidi da kuma irin kashe-kashensa da kuma ayoyi da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da haka da kuma sakamako ko ukuba ga duk wanda bai kadaita Allah a wajen bauta ba to mun yi alƙawarin shiga cikin littafi kamar yadda duba da muka yi gurin da malamai ya tsaya ko kuma gurin da zamu tashi zamu tashi a wani babi da malamin ya ce mishi babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifati babin duk wadda ya musa wani abu na daga sunayen Allah ko kuma sifofin Allah al-jahadu shine wato korewa abu ko kuma ƙaryata shi ko kuma musa shi kamar yadda Allah yayi amfani da irin wannan kalma cikin suratul naml lokacin da annabi Musa ya zo fir'auna da shi da mashawartansa da ayoyin Allah waɗanda suke bayyanannu a ƙarshe dai sai suka ƙaryata annabi Musa har suke ci mishi wannan sihiri ne Allah yake cewa wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sai suka ƙaryata sai suka musanta shi annabi Musa dangane da abin da ya zo musu da shi wastaiqanata anfusuhum alhali kuma rayukansu yana mai tabbatar musu suna da yakinin cewa abinda annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne amma sun ƙaryata ne Allah ce zulman wa uluwa saboda zalunci da kuma neman ɗaukaka wato a ita duniya ko dan Allah ya baiwa mutum wani mulki ko dukiya ko ilimi sai ainihin yayi jayayya da wani abinda waɗanda suke faɗa za su faɗa nan Allah da manzansa to wannan babi gaya mana menene hukuncin duk wani wadda ya misanta wani suna daga cikin sunayen Allah ko kuma ya misanta wata siffa daga cikin siffofin Allah kamar yadda waɗanda muke da wato aqidu mabambanta waɗanda in an faɗa abu ko dai in an faɗi Allah ya ambata wa kansa suna ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da wannan sunan ko kuma Allah ya siffanta kansa da wata siffa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da wata siffa to sai su mata ilhadi wato sai su ko humsa ko kuma su canja ko kuma ma su ƙaryata to Allah ya tabbatar mana yana da suna cikin ikon Allah wato ba dai sharhi zamu yi ba kamar yadda nake shauraron malam nake jin yadda yake dan ƙarin bayani cikin in Allah za mu dauki irin wannan salon ne ko da ba wai sharhi littafin zamu yi ba amma dai abin da yazo shi a cikin littafin cikin abubuwan da Allah ya sanar da mu za mu rinka dan sharha saboda masu sauraro a fahimta sosai to Allah ya ambaci kansa da sunaye mabambanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin sai yace inna lillahi 99 ithman man hafazaha da kalal janna wace man ahsaha a wata ruwaya yace da kalal janna lallai Allah yana da sunaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace Allah yana da sunaye guda 99 man ahsaha manzo Allah yace duk wanda ya kiyaye wa'annan sunayen ba wai kiyaye su kawai ya haddace su ba a'a ya kiyaye ya aminta da su kuma ya yi imani da su kuma ya yi aiki da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da kalal janna wani mutum zai shiga aljanna malamai sun yi ta kai kawo wajen istinbadin wa'annan sunaye suka rika fitar da sunaye da kuma suke dauke da siffofi a cikin alqur'ani har suka fitar da wa'annan sunaye guda 99 wanda sunaye don muka sani nake cewa suka fara daga Allahu har zuwa ƙarshen su As-Sabur. Allah ya faɗi sashen wasu daga cikin sunayen a ƙarshen suratul Hashri, wanda yake cewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada, sai ce huwa arrahmanur rahim, sai ka ce huwa allah allazi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salamul mu'min almuhammin alazizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yashrikun, yace huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir, sai allah ce lahul asmaul husna, lalle allah yana dauke da sunaye wadanda suke kyawawa. Wayannan sunaye sashen su ne da Allah ya ambaci kansa da su, kuma sunayen Allah kamar yadda muka faɗa wancan satin, sunan Allah dai guda ɗaya ne tilo, shine Allah, amma duka sauran sunayen suna ɗauke ne da sifofi. In kace Ar-Rahman yana ɗauke da sunansa ne da kuma siffarsa ta mai rahama, in kace Ar-Rahim yana ɗauke da sunansa ne da kuma siffarsa ta mai jinkai, in kace Al-Aziz sunansa ne da yake ɗauke da siffa ta buwaya, in kace Al-Latif sunansa ne da yake ɗauke da siffa ta tausasawa. Saboda haka Allah yana da sunaye, kuma kamar yadda shi karan kansa Allah din ya sake tabbatarwa a wani waje a cikin suratul A'raf, yake cewa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, sai Allah ce wadharil ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah ya ce walillahi al-asmaul husna, Allah yana da sunaye, kuma Allah yana da sunaye waɗanda suke kyawawa. Allah sai ce fad'uhu biha, to don haka ku kiraye shi da su. In zaka roki Allah, dukkan wani roko da kake so kai na Allah, to wannan akwai wata suna da yayi munasaba da irin wannan suna din, sai ka ambaci Allah da wannan sunar, ka kamba ma Allah, kai masa yabo, kai salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka daga cikin laduban addu'a kenan, sai ka ainihin roki Allah da wannan suna. Har Allah yake cewa wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kyale dukkan waɗanda suke yin ilhadi, suke yin shishigi. Ilhadi malamai suka ce ya kasu kashi mabambanta, akwai ilhadin da ake yi wanda suke yin sa taharif, suke karkatarwa, Allah ya ambaci kansa da suna kaza, to sai a karkatar da wannan suna din, kamar yadda su mushrikan Makka suka rinka kagan sunan gumakansu daga wasu sashe na sunan Allah, kamar gunkin su Lata, malamai suka ce mustaqun ne an min Allah, sun kago shi ne daga me, daga sunan Allah, Allah. Manata suka kage shi daga sunan Allah, Al-Mannan. Uzza suka kage shi daga sunan Allah, Al-Aziz. Kaga wannan sun karkatar da sunan Allah, sun yi amfani da shi, wannan ilhadi ne. Kamar yadda malamai ya karanta mana wata aya cikin sura da yake karanta mana aya sarka ta biyu, da Allah yake cewa innal ladzina yadzina bi ayatina yadzina bi ayatina ko la yatahawana alaina, da wanda suke yin ilhadi ko da sunan Allah ko kuma a wata aya Allah ko wata sifa, to Allah yake cewa ba za su kunya masa ba, kuma lallai zai musu sakamako. Ko kuma mutun yayi ta'til, ta'til shine malamai suka ce korewa, wato zaka mutun in an fadi wani suna daga cikin sunan Allah ko kuma wata sifa, sai a kore, a ce a'a, ai Allah bai cancanta a siffanta shi da wannan siffa ba, alhali kuma Allah ne da kansa ya siffanta kansa da wannan suna. Ko kuma a samu at-takyif, wato kamanta, at-takyif shine kaifiya, kace ai kaza kaza, wato ai abin ba haka yake ba, kana kamar kwatancensa. Ko kuma at-tamsil shine musultawa, ka san wani abu da yake dauke da wani shape ko kuma da wata siffa, sai ka riƙa siffanta Ubangiji tare da wannan. Duka wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah ko kuma siffa daga cikin siffofin Allah. Kuma Allah ya ambaci kansa da sunaye, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa'annan guda 99 din, ko kuma ya ambaci Allah, yace Allah yana da rike da wa'annan sunaye, amma Allah din da kansa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu sashen addu'o'i da yake yi, da kamba ma Allah da yake yi, da yabon Allah da yake yi, yana ambaton Allah, yana cewa ya Allah da wasu kuma sunaye waɗanda ka ɓoye su ko a wajenka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaice shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah, wato as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka, dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah, yake cewa ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna wanda yake naka ne, sammaita bihi nafsak, wannan sunan da ka ambaci kanka da shi, aw anzaltahu fi kitabin fi kitabik, ko kuma ka saukar da wannan suna din a cikin littattafai da ka saukar a bayan kasa, aw allamtahu ahadan min khalqi, ya Allah ko kuma ka ainihin sanar da wani daga cikin halittunka, don Allah yana wato nufi yana iya warewa wani annabi ko kuma wani mutum ya sanar da shi, wato wani annabi ya sanar da shi abinda bai sanar da wani ba. Sai manzo Allah ke cewa awista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ya Allah, ko kuma da wani suna wanda ka taskance shi a bisa ilimi naka na gaibu a wajenka. Shi ya bar haka malami suka ce ya halatta in zaka roki Allah sai ka ce ya Allah ina roƙonka da sunayenka waɗanda muka sani da waɗanda ma bamu sani ba. To sunayen Allah ba wai sun takaita a waɗannan guda 99 bane ba, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kiyaye su da kalal janna. Wasifati, akwai kuma sifofi na Ubangiji. Allah ya siffanta kansa da wasu siffofi, kamar da wancan satin muke magana cewa Allah ya siffanta kansa da wasu siffofi, kuma ya siffanta ɗan Adam da irin waɗannan siffofi, kamar irin siffa ta ji da kuma gani da kuma irin ta ilimi. To amma ilimin Allah da siffofin Allah iri ɗaya ne, a malamai suka ce a koyaushe ka karanta haka, to sai ka raya a ranka wata aya da Allah ke cewa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, sai ta zama maka lizani duk abin da zaka hararo a cikin ranka. To ko da Allah ya ambaci kansa da irin wannan siffa, kada ka ga kanka a madubi ko kuma ka ga wani abu dan uwanka a kusa da kai kai tunani irin wannan shine na Allah. Misali, malamai suka ce ko kuma Allah da kansa ya siffanta kansa da al-wajhu, fiska. Kamar da Allah ya ambata a wata aya da yake cewa wala tad'u ma Allahi ilahan akar, sai ce la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha. Kuma Allah anan ya ambaci kansa da mai da siffa ta fiska da yake faɗan ahwal da za su kasance a ranar alkiyama. Allah yake gaya manzo Allah ce wala tad'u ma Allahi ilahan akar, kuma kada ku riki, wato kada ku kira wani ubangiji, wato wani abin bauta tare da Allah. Allah ya tabbatar wa kansa da ilahiyya, ya ce la ilaha illahu, babu fa abin bautawa da cancantar bauta sai Allah. Allah sai ce kullu shay'in halikun illa wajha, komai mai halaka ne, ba abin da zai saura ya tabbata. Sai Allah ya kanta, wato sai zatin Ubangiji. To amma sai Allah sai siffanta kansa, wato sai amfani da siffa ta fiska, sai ce kullu shay'in halikun illa wajha, komai mai halaka ne, sai wato abin da zai tabbata shine ita fiska ta Ubangiji. Malamai suka ce Allah yana nufin zatin sa kenan, yace lahul hukmu wa ilayhi turja'un, kuma dukkan wani hukunci nasa ne, kuma zuwa gare ku ne ake mai da shi. Wani aya ce kamar ta karshe a cikin suratul kasas. To kun ga anan Allah ya siffanta kansa da fiska. To malamai suka ce daga cikin ilhadi sai mutum ya ainihin ce a ba fiska Allah yake nufi a wajen ba. Ka fi sanin Allah abin da ya dace ya siffanta kansa da shi? Baka fi sanin Allah san abin da ya dace ya siffanta kansa da shi ba. Kuma Allah ya sake faɗa cikin suratul Rahman, ahwal din da yake ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma mai karatu ko dukkan wani mai shauraron alqur'ani, abin da zai faru a alkiyama. Allah ya ce kullu man alaiha fan, ita wato dukkan wani abu a duniya din nan zai ainihin kare. Sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, abin da zai saura wa yabqa al wajhu, sai sake Allah ya sake siffanta kansa da fiska anan. Wato sai siffanta zatinsa da fiska. Malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin da Ubangiji yake yin haka, hatta suna alkoda ɗan Adam zaka gani ka iya fahimtar wane ne shi. To abinda zaka iya fara duba a jikinsa shine fiskarsa. A fiskarsa ne zaka iya ganewa kalarsa da abubuwan irin nau'in halittun da Allah ya masa, bai wa sauran sassan fiske da tufafi. Amma fiskarsa tana buɗe, kuma fiska zaka iya ganewa ka ce wannan wane ne ko wannan wance ce. To saboda haka Allah ya siffanta zatinsa anan da ainihin fiska, yace wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, a ranar kiyama babu abin da zai saura sai zatin Ubangiji, musamman a lokacin da aka yi busa ta kafo, kamar da Allah yake ambata mana a cikin suratul Arab. Komai zai kare, hatta da Allah yake cewa illa man sha Allah, daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewar Allah zai ainihin umarci mala'ikan mutuwa duka ya dauki rayin dukan abubuwan da a farko a busar ka farko busu kare ba. To kun ga anan Allah ya siffanta kansa da fiska. Saboda haka ilhadi ne, kamar yadda wasu aqidu irin su Jahmiya suke ainihin karkatar da wannan siffa ta Allah da ya ambaci kansa da shi, su ce a Allah yana nufin abu kaza ne, Allah yana nufin abu kaza ne. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da wani abu, kamar yadda manzon Allah din yake gaya wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wadda hadisin da Sa'ad bin Abi Waqqas din ya rawaito shi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya Sa'ad innaka lan tanfaqa nafaqatan tabtagi biha, sai ya ce wajah Allah, ba za ka ciyar ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba tabtagi biha wajah Allah, da kake neman sakamako a wajen Allah. Suka ce alwajhu huna ay al ajr, wato kake neman lada a wajen Allah illa ujirta alaiha fati an baka lada akanta to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ya siffanta Allah da me da siffata fuska kamar yadda dai a wani hadisi da malamai suka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi rabo na ganima ko fa'i na Hunain da aka samu wani wadda ya faɗi magana marar kyau daga cikin maganganun da yake faɗa sai yake cewa ai wannan rabo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba a yi shi don Allah ba kuma har a cikin zake cewa ba ana nufin sakamako a wajen Allah bane ba so shi ma sai a wannan wato an yi magana kuma an siffata Allah da siffa ta fiska to kun ga dai anan dukan Allah yana magana cewa Allah ya ambaci kansa da sunaye kuma ya ambaci kansa da wasu siffofi misali Allah ya sake siffanta kansa da al-yadu hannu kamar da a wasu sashen ayoyi misali a wata karshen wata aya a cikin suratul Ali Imran Allah yana ke cewa qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim qul innal fadla bi yadillahi ka fada dukkan wasu fadaloli wasu kyauta wasu rahama dukkan wasu ni'ima suna mina ne a hannun Allah suke kun ga Allah ne da kansa anan ya siffanta kansa da hannu amma haninka da hannuna iri ɗaya ne da hannun ubangiji shine a laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abin da yake zama wajibi akan dukkan siffa da Allah ya siffanta kansa da shi sai ka tabbatar masa da shi ba tare da siffa ba tare da misalin ta ba ba tare da tamsilin ta ba ba tare da ta'kilin ta ba ka karkatar ka ce a Allah kaza yake nufi kamar yadda in jahamiya suka yi da Allah yake cewa ar-rahmanu 'alal arshi istawa suka ce ai ya daidaita akan al-arshi sai suka ce a ai istawla ne ya mamaya ha to Allah ne da kansa yace ya daidaita ayoyi masu yawa kusan guda bakwai a cikin al-Qur'ani Allah malami suka ce in tazo da ta'kidi adi da kaza to Allah yana amfi ya daidaita ne akan al-arshi sa to dan me yasa ku kuma za ku ainihin gaya wa Allah ko kuma ku tabbatar wa Allah wani abin da ba shine ya tabbatar ma da kansa ba saboda haka bai dacewa ahlus sunna su fi tsakani su bu su kore ba su ko bu su ta'ili ko kuma ba sai suka tsaya a tsakiya suka tabbatar wa Allah dukkan suna da ya tabbatar wa kansa kuma suka siffanta Allah da siffanta shi da irin wannan cikin alqur'ani ne ko a cikin hadisi kamar yadda wata rana wato hatta a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasu bayanai waɗanda suke nuna kaifiya ko kuma irin wannan siffa ta Allah an samu wani ya taba tambaye Imam Malik da Allah yake cewa ar-rahmanu 'alal arshi istawa sai yake cewa wa kaifa istawa Allah yaya wato daidaito ko kuma istiwa'i na Allah yake akan al-arshi aka ce Imam Malik ya dauki tsawon lokaci sai da gumi ya keto masa saboda babu wani hadisi ko kuma ayoyi da suke ainihin yin bayani a cikin yane ne iswayin Allah Allah ya barwa kansa sani dangane da wannan a ƙarshe dai Imam Malik ya tambaya yake cewa aina sa'in ina wannan mai tambaya sai aka ce mishi gashi to abinda Imam Malik yake ce mai sai yake cewa al iswa ma'lumun in an ce abu daidaito daidaito dai sai sananne ne idan kaga mutum yanzu misali na daidaita akan kujerar nan na daidaita akan kujerar to istiwa'i ma'lumi ne sananne ne wani ya daidaita akan kaza ya daidaita akan kaza abu ne sananne eh wa kaifa majhulun ta yaya kuma Allah ya daidaita akan al-arshi majhul babu wanda ya sani tunda Allah bai faɗa ba muka yi shishigi kamar kai ne kai ilhadi ne eh wal imanu bihi wajib Imam Malik ya ce amma kuma imani da shi wajibi ne in kai ta'kili ko kai takyifi ko kai tamsili kai ilhadi a cikin Allah a cikin ayoyin Allah kuma Allah yake cewa la yakfauna alaina ko kuma ana yake cewa wadaru allazina yulhiduna ko bi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malu saboda haka babu abin da kai abin da zaka yi shine kai imani Allah ya daidaita akan al'arshin sa yace wa su'alu anhu bid'a kuma tambaya akan ya Allah ya istiwa ima akan al'arshi bid'a ne aka ce a wannan lokacin sai da Imam Malik yasa aka yi masa bulala kuma ya fitar da shi a cikin wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah bai ce gaye da Allah ya istiwa'i ba daga cikin sahabbai ba a samu wani ya tambayi manzon Allah ba su shishigi ba saboda sukan bari sai manzon Allah ya ce musu kaza har ma wani abin da suka sani in manzon Allah ya tambaye su sun kun san kaza za su ce Allahu wa rasuluhu a'lam a garin Makka suke a wato hajjatul wada manzon Allah ya tambaye su wannan wani gari ne sun san garin Makka ne mahaifar su ne suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya tambaye su a cikin wani wata muke sun san a cikin wato Zulhijja suke sun san a wace rana yace musu a wace rana ne wannan sun san ranar Arfa ne duka suka yi shi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allahu wa rasuluhu a'lam manzo Allah yake ce su a wannan kan ba garin Makka bane ba
yau kan ba ranar Alfa bane ba, yau kan ba ranar Juma'a bane ba, suka ce suka tabbatar da haka. Tunanin su shine me, ko dai an samu canji, saboda a lokacin ne mala'ika Jibril ya sauko da wahayin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. So da yawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shiru. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun sallah, sai ya tike shi da karan kansa a ƙarshe dai yin ruku'u. Bayan an yi da sallah, sai yake tambaya ina wane ne, ina wane? Suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga mun ce dan me sabara ku tayar da mu ba? Kace to ya manzo Allah, muka sani ko an soke ita wannan aya din ne, za mu shishigi a kai? Kaga ba sa shishigi a wajen yin sani ko kuma fadan wani abin da ba su da ilimi a kai. Saboda haka bai dacewa mutum ya shishigi wajen kamanta Allah da wata siffa wadda ba Allah ne ya siffanta ba, ko kuma idan Allah ya siffanta kansa da wannan siffa, mutumin ya yi ilhadi, ya karkatar ko ya bada misalinta alhali ba tare da ya ga zatin Ubangiji ba. Allah ba za a kai shi ba, kamar yadda Allah ya tabbatarwa annabi Musa, ko kuma Allah ya kira kansa da wani suna, sai mutum ya ainihin me, sai ya ainihin ce ba wannan abin ake nufi ba. To kun ga Allah ya siffanta kansa da hannu, kuma ya sake faɗa a wasashen wata aya, yace wa innal fadla biyadillahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Nan ma ya sake faɗa cewa lallai hannun Allah dukan nau'in falala take. Kun ga Allah ya tabbatar wa kansa da hannu, kamar yadda Yahudawa Allah ya lance su yake cewa qalatul yahudu yadullahi maglula, suka ce ai hannun Allah wato kunkumi ne, a dunkule yake. Eh, Allah yake cewa wato gullat aidihim walu'inu bima qalu, a gullat aidihim, hannun su ne da yake da kunkumi, walu'inu bima qalu, sai aka la'ance su dangane da abinda suka fada. Allah sai yake cewa bal yadahu mabsutatan, a hannayen Allah, sai Allah ma yace ai da suka ce yadullah, suka fada shi a mufrad. Allah sai ya tabbatar da kansa yana da hannaye guda biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake magana yake cewa hannayen Allah duka da amana, ba irin ina ba da nake da hannun dama, nake da hannun hagu. Allah ya hannayen Ubangiji duka dama ne, ba basu data ne yin fiku kai fasha, kuma yana shimfida su, yana ainihin ciyar da wanda ya so. Kunga Allah ya tabbatar wa kansa da me, da hannu. Amma hannun Allah irin hannayenmu ne, shine a laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wannan to shine kadan daga cikin shi wannan abin da wato babi ya kunsa, da malam yake cewa babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifati. To cikin karatu malam ya fara kawo aya, yace wa qawluhu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki, yace wa hum yakfuruna birrahman, ai suna kafircewa sunan Allah ar-rahman. Allah yace qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, qul, gaya musu, huwa rabbi, shi ar-rahman din shine ubangiji na, la ilaha illa hu, babu abin bautawa da cancantar bauta sai shi, alaihi tawakkaltu, gare shi ne na dogara, wa ilaihi mata, mutuba ta ko madogara ta, gari zuwa gare shi ne take. Wannan aya tana wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sashen kiran mushrikai da yake yi, yake gaya musu wane ne ubangiji, yake gaya musu sifofi irin nasa. Kamar yadda Allah ya fanci faɗin cikakken aya, yake cewa kazalika arsalnaka fi ummatin qad kalat min qabliha umamun, don me? Sai Allah ce litatlu alaihim allazi auhayna ilaik. Eh, kazalika arsalnaka, kamar haka ne kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka aika ka zuwa ga ina, sai ce fi ummatin, zuwa ga wasu al'umma, qad kalat min qabliha umamun, waɗanda wasu al'ummatai sun gabace su kafin su, an yi ummatai tun daga kan mutanen Adawa ne, Samudawa ne, mutanen Annabi Ibrahim da sauraron su, mutanen Annabi Musa, mutanen Annabi Isa, duka sun gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me za ka yi musu? Allah ce litatlu alaihim allazi auhayna ilai, dan ka rinka karanta musu, dan ka rinka karantawa akan su, allazi auhayna ilai, sashen abin da muka yi wahayi zuwa gare ka shine me? Alqur'ani. To sai Allah ce wa hum yakfuruna birrahman, alhali kuma suna kafircewa sunan Allah ar-rahman. Manzon Allah yana gaya musu, yana cewa Allah shine mai kaza, shine mai kaza, dauke da siffa da sunaye kaza. Sai suka ce masa, a manzon Allah, mun san Allah ne da suna Allah, mun san Allah da suna ar-rabb, kamar yadda muka faɗa. An ka tambaye su, sai ce a wal in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah, sun san Allah, koda suna bautar wasu abubuwa amma dai sun tabbatar, koda masu trinity suna cewa Allah uba, wani uba, wato uba. Eh, to duka dai Allah ya lance su, kuma kwance din kuma kafirci ne. Saboda haka sun yadda akwai Allah, dan in ka tambaye su waye halicce sammai da kasai, waye halicce su, za su ce maka Allah ne. to amma kuma hakan suke kafirce mishi. Suka ce to mun san Allah da sunansa Allah, mun san shi Ar-Rabb, amma ba mun san shi da Ar-Rahman ba. Daga cikin sashi abinda malamai suka faɗa shine, tunda an ce Ar-Rahman shine rahmaniyar Ubangiji wanda shani mutu ala kulli shay, ta game dukkan komai. Suka ce to dan me yasa za a samu wani yana da lafiya kuma wani ba shi da lafiya, wani kuma yana da arziki wani kuma yana fama da talauci, wani kaza kuma wani ba shi da kaza din. Dodan an ce kuma rahmaniyar Allah ta sha makance kowa da komai a nan duniya kenan. To me yasa ake samun haka? To sai suka yi ƙaryata sunan Allah Ar-Rahman. Allah ce ka gaya musu kul huwa rabbi la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Ka gaya musu dai shi Ar-Rahman din shine Ubangiji na wadda ba shi da babu abin bauta da cancantar bauta sai shi, kuma gare shi ne na dogara, kuma dogara ta ko matubata a nan gare shi ne take. To malamai suka ce wannan shine abinda mushrikan Makka suka yi na ƙaryata sunan Allah. Shi yasa malam ya kulla babin da man jahada, ai man kazaba kenan, ko ya kore ko kuma ya musanta ko ya ƙaryata, kamar yadda su din suka yi. Shi yasa malam Abdulrahman ya wato Abdulwahab ya kawo wannan aya, kamar yadda malamai suka faɗi asbabun nuzul na aya din. Manzon Allah yana gaya musu Allah shine Ar-Rahman, Allah shine kaza, sai suka ƙaryata. Hadisin da malam ya kawo a babin shine yace wa fi sahih al-Bukhari, yazo kuma a cikin sahih al-Bukhari, qala Ali ibn Abi Talib khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na hudu yake cewa hadisun nas bima ya'rifun, kurin ka gaya wato masu yi mutane wa'azi ko masu kiran su ko masu ba su dukkan labari ko gaya musu siffa ko sunan Allah. Hadisun nas bima ya'rifun, kurin ka gaya wa mutane ko kurin ka ba su misali irin misalin da su suka riga suka sani. A turiduna an yukazzaba Allah, shin za ku rinka gaya musu ko kuna ba su labari ko kuna gaya musu wani sashen abu da za su rinka ƙaryata Allah? To abinda sayyidina Ali kenan ya faɗa a wannan hadisi wanda malaka ke cewa sahihi ne, wanda Imam Bukhari ya kawo shi a cikin sahihi nasa. Sai to saboda haka anan malamai suka ce, suka yi ƙarin bayani cewa koda misali koda abin za ka faɗa a mutane, sai ka lura da irin yanayinsu, da irin iliminsu, da irin shekarunsu, da irin fahimtarsu. Wane ya fi wane fahimta, wane ya fi wane karatu, wane ya mutumin gari ne, wane mutumin karkara ne. To lurarsu da fahimtarsu da iliminsu da yanayin kwaɗayinsu wajen sanin abin da Allah da manzansa suka ce ya sha bamban. To ko da misali za ka bayar, to sai ka ba da misali irin abin da hankulansu zai ɗauka. Kada ka faɗa musu wani abin da za su je su ƙaryata. Shine sayyidina Ali yake cewa a turiduna an yukazzaba Allah, shin kuna so ku rinka ba da labari ko kuna faɗan wani abin da za su rinka ƙaryata Allah? To hakan bai dace ba. Saboda haka wannan izina ce kenan ga masu wa'azi ko ga masu faɗakarwa ko ga masu tsowatarwa. Duk lokacin da za ka tsowatar ko za ka faɗakar ko za ka yi wa'azi, to sai ka rinka ba da wa'azi ko kuma kana faɗan kalmomi irin abin da ya dace da yanayin mutanen da suke shaurarenka. Kada ka zo ka ce Allah ya ce kaza, Allah zai yi kaza. Allah yake cewa yawma nadu wis-samaa ka dayyi sijilli lil kutubi, mutum bai taba sanin waye ba, ka zo ka ce masa Allah wannan sama da mutum ya ganta tunda aka race shi ba ta taba kaza kaza ba, Allah ya ce zai nade ta kamar yadda ake nadewa takarda. Kai tsaye sai mutum ya ce ha ba, ya za a nade ta, ita ba take sandarariya, ya za a nade ta kamar yadda za a nade takarda? To kaga sai ka kawo masa usulubi ko za ka kawo masa irin wannan kwatancen, sai ka kawo masa wani kwatance wanda zai iya fahimtar ta. Aka ce masa wai sanunka an aljiba fa qul yasfuha rabbi nasfa, aka ce ya san dutse na kaza, ya san dutse na kaza, sai ya ce Allah zai nike su nikewa kaza, ya ga yadda ake iya sanya nakiya tayi kaza tayi kaza tayi kaza, hankalinsa zai dauka lokaci daya a sai ka rinka binsa a hankali da irin bashi misalai da suka yi daidai da yanayinsa, da suka yi daidai da lurarsa da fahimtarsa, har zuwa lokacin da zai kai lokacin da dukkan bayanin da kai masa zai yi. Allah ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi ana mishi tambaya kamar yadda muka sani a yake bada labari, misali zai yi sallah a nan kasa, wani lokaci sai ya sadulu sai ya sau hannunsa, amma kuma in ya bar kasa ya tafi cikin nan masu ilimi kuma wasu, wanda ba zai ce mahajjin ba masu ilimi, amma sai ya kabudu. Wata rana ake tambayan sa, malam me yasa haka kam? A mu a cikin mun kana sallah sai kai sadulu, an kuma ka fita sai ka je kai kabudu. Daga cikin sashen abin da yake ba sai ke cewa ai ƴan Najeriya sabon musulmin tare me ba ilimin su ne, in ka zo ka kawo musu wani abin da ba shine aka karantar da su a kai ba, to sai me sai su ƙaryata ka? Misali sallah da takalmi halal ne, ko da limami masallacin nan ne haka kawai sai shigo da takalminsa samu ya wuto ya wuto ya zo ya tsaya a sahuwar kawo, sai kaga ana juyawa ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza. To kaga ko da kwatance ne ko aiki za ka yi, to sai ka yi daidai da fahimtar
wato waɗanda suke za su fahimta ko kuma ka bada misali irin misalin da masu fahimta za su fahimta abinda sayyidina Ali ya faɗa kenan to duk da cewa mun yi alƙur'ani za mu rinka takaitawa duk da cewa mu je ƙarshe ban na ga za mu bar shi a nan abinda muka faɗa dai Allah ya tara mu a cikin lada abinda kuma muka kuskure wato karancin ilimi ne ake waye nake da malamai sai mai kyau ne wato du'a cewar su mana gyara kuma mu roki Allah ya shafe shi a cikin zukatanmu da kuma littattafanmu اي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله